Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta bayar da sanarwar rasuwar tsohon gwamnan jihar Injiniya Abdulkadir Kure a ranar Lahadin nan. A wata sanarwa da kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya sanya mu hannu ta bayyana rasuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure a matsayin babban rashi ga Najeriya, sannan ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku kamar yadda kwamishinan ya mun karin bayani ta wayar salula. To shi wannan zama makoki kenan, yaya zai kasance? Ba aiki ne koko dai an sassauta aikin ne?
Akwai aiki amma za 3 days ana mun, amma ran da za a dawo da dawon da bizinin ranan nan ba aiki.
Kokarin jin ta bakin koda daya daga cikin iyalan marigayin lamarin ya ci tura. To amma na kira tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger wanda kuma shine babban jami'in kula da baki na gidan gwamnatin jihar Niger a lokacin da shi Injiniya Abdulkadir Kure ke gwamna a jihar Niger, wato Alhaji Ahmad Musa Ibeto, ga kuma abin da yake cewa.
Domin kamar yadda muka gani ya aiwatar, watan ya tabbatar da ya nuna mana a rayuwar shi lokacin da ya mulki cewa mulki watan amana ne wanda Allah ya baiwa shugabanni, kuma su yi tsoron Allah su yi adalci gwargwadon hali a lokacin da Allah ya ba su jagorancin al'umma. Kuma sanin kowa ne a lokacin da ya gona a jihar Niger an samu ci gaba ba tare da nuna bambancin inda aka fito ba.
Shugaban malaman Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya ce akwai abun koyi ga shugabanni da tsohon gwamna Abdulkadir Kure ya bari.
Mutum ne wanda yake kuma shawara da jama'a, kuma yake neman shawarar su, kuma yana aiki da shawaran mutane koda ba cikin masu mulki bane. Kuma yana tuna wata rana a cikin matsalar rikicin Suleja, saboda haka yana karban shawara kuma yana sauraron shawarar jama'a. Wannan kuma yana daga cikin abin da ke kawo ci gaban shugaba, ya zama mai shawara da bada shawara kuma da karban shawara.
Tuni dai shi ma tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya fitar da sanarwar yin ta'aziyya ga al'ummar jihar Niger a sakamakon wannan rashi. Injiniya Abdulkadir Kure dai ya mulki jihar Niger ne daga shekarar 1999 ya zuwa shekara ta 2007, kuma ya rasu ne a wani asibiti da ke can kasar Jamus a sakamakon rashin lafiya, yayin da ake sa ran isowar gawarsa daga ranar Litinin din nan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.